الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاشة دعوات رمضان وتنا ترى أجر وتن مسلم في هجرة من زع الله صلى الله عليه وسلم دعا مكة زوا مدينة شكرا تدعو دريهود الأربعين دبقر muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma muna bisa kan suratul qaf suratul qaf ita ce sura ta 50 daidai a jerin surorin alqur'ani mai girma mai dauke da ayoyi 45 karatun mu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta 18 a yau da izinin Allah ta'ala zamu tashi bisa kan aya ta 19 waja'at sakaratul maut
a'udhu billahi minash shaytanir rajim وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
الله تعالى يقول وجاءت سكرة الموت بالحق كما ما قاجم متوى يزود قاكيا ذلك ما كنت منه تحيد وانا شيني ابنك كسان شيكان ايمش زامايا ونفق في الصور كما اكايبو ساعة شكنكه ذلك يوم الوعيد wannan shine yinin da ake yin alƙawari waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kuma kowace rai za ta zo tare da ita akwai mai korata da mai shaidu laqad kunta fi ghaflatin min hadha haqiqa ka kasance a cikin rabu kana game da wannan fa kashafna anka ghita'aka sai muka yayi maka lullubinka fa basaruka al-yawma hadid to ganinka a yau yana da ƙarfi Allah ta'ala yace waja'at sakratul maut bil haqq kuma magagin mutuwa ya zo da gaskiya sakratul maut shine magagin mutuwa tsanance na mutuwa wahalhalun da ake ji na mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ta'ala ya aiko mala'ikan mutuwa ya karbi ranshi ya dora dibar ruwa yana shafawa ga huskan shi yana cewa la ilaha illallah inna lil maut la sakarat yana cewa lalle mutuwa tana da magagi tana da daci malamai suka ce wato dacin mutuwa da zahin mutuwa ya kai wato kwatankwacin ko kuma fiye da kwatankwacin a hada saran takobi sau dubu sai a hada shi sannan zai iya wato kwatankwacin zahin mutuwa dan haka mutuwa lokacin da za a hudda ran mutum akwai radadi akwai zahi to wannan radadin da zahi shi yake sa mutum ya shiga wani yanayi ya shiga kamar kwatankwacin wanda ya shiga yanayi na magage na maye to shine Allah ta'ala yake fadin waja'at sakaratul maut bil haqq wasu malamai sun ce al-haqq anan shine Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kuma akwai taqdimi da ta'khiri ciki suka ce abinda yake asali waja'at sakaratul haqq bil maut wanda suka ce Allah shine al-haqq kenan wato magagi wanda yake na Allah subhanahu wa ta'ala wato zai zo da mutuwa zai zo karshe ya zo ya biya da mutum wanda suka ce kuma al-haqq nan wurin al-maut ake nihi da shi sai zama waja'at sakaratul maut bil maut dan haka Allah ta'ala yace zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abinda ka kasance kana mazamaya tahid daga hada yahidu hada shine mutun ya zama ya kibin daidai ya karkace kenan cisa suke cewa ma kunta minhu tahid ay ma kunta minhu tamilu wa ma kunta minhu taharubu abinda ka kasance kana gudu kana karkace mashi ba ka sanya same ka kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar da haka cewa kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuke magudu to za ta hadu da ku dan haka ma kunta minhu tahid shine abinda kake magudu kake zamai ma to wannan udawa ake magana anan kan cewa zalika ma kunta minhu tahid eh malamai suka ce shine wanda yake karyatar da tashi bayan mutuwa domin siyakin ayoyin duka kan shi ne ake magana sai Allah ta'ala yake cewa wannan shine abin da ka kasance kana zamai ma kana magudin ya faru da kai to wa gashi ya zo ya tabbata wa nufiqa fis sur Allah ta'ala yace kuma ayi busa a cikin kaho wannan busai a cikin kaho ita ce busa ta biyu wadda Allah ta'ala ya ambata a wajen da dama, saboda ita ce busa wadda da an yi ta mutane za su tasawa daga cikin kabarbaransu. Shi yasa Allah ta'ala bayan haka ya ce zalika yawmul wa'id, wannan shi ne yinin da ake alkawalin za a yi azaba ga waɗanda suka saba ma Allah. Yawmul wa'id yini ne na alkawali, alkawalin Allah zai tabbata a cikin wannan yinin na sakayya kyaukyawa ga waɗanda suka bi Allah da kuma mummunar ukuba da aka yi tanadi ga wanda suka saba mashi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, kuma kowace rai za ta zo ma'aha sa'iqun, tare da ita akwai mai korota wa shahid da kuma mai shaida a kanta. Sa'iqun shine wanda yake kore da ita, yake kula da ita. Shahidi shi kuma shine wanda yake shaida a kanta. Ibn Abbas yaddan Allah tabbata a gare shi yace sa'iqun minal mala'ika wa shahidun min nafsi, wato tare da mai korota daga cikin mala'iku da kuma mai shaida daga cikin kanta. Kamar yadda suka haka rahimahumullahu ta'ala suka fasara cewa sa'iqun nan wurin mala'ika ake nihi, shahidi shi kuma shine wato mai shaidu ga kawunan su, gabban su, kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa gabbai za su yi shaidu da kuma wato fatun jikin su da halsinan su, kamar yadda ayoyi suka tabbatar da wannan za su yi shaidu, to su ne shahid. Wasu malamai sun ce sa'iqun wa shahidi duka mala'iku ne guda biyu, kenan sa'iqul mala'ikun da yake kore da wannan rai, wa shahidi da mala'ikan da zai yi shaidu zai ba da shaida akan ayyukan da ta aikata gaba daya na sharri da na alheri. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, wasu malamai sun ce sa'iqun ana nihin shaidani, kenan domin shine sa'iqun saboda shi ke banka mutun ya kora shi zuwa ga ayyukan sharri da banna, kamar yadda Allah ta'ala yace wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun, kamar yadda Allah ta'ala kuma ya fadi a suratu Fussilat cewa wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqo alayhim al-qawl, to sai suka ce sa'iqun ana nihin shine wato shaytan da ya dora kore mutum zuwa ga ayyuka na banna, wa shahidun da kuma wanda yake shaida akan ayyukan shi na alkhairi. Kenan shahidun akwai wanda suka fassara shahidin da cewa shine aikin shi, to dukkan abin da zai yi shaidu ya shiga cikin wannan ma'anai na shahid. Sa'iqun kuma abin da yake inganci shine mala'ika. Na Allah ta'ala yace laqad kunta fi ghaflatin min hadha, haƙiƙa ka kasance a cikin rabkana game da wannan. To nan da wa ake magana? Akwai maganganu guda uku na malaman tafsiri. Magana ta farko suka ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha ayyuhal kafir, suka ce da kafiri ne ake, naka ana magana da kafiri. Haƙiƙa kai kafiri ka kasance cikin rabkana, ka rabkana game da cewa ranar alkiyama kowace rai za ta zo tare da mai korota da mai mata shaida, ka rabkana game da wannan saboda ka kauda kai game da ayoyin Allah. Fakashafuna anka ghita'aka, to wannan wato kariye wadda ta hana ka gani a duniya, ka zamanto ba ka ganin daidai, to mun yayi maka ita fa basarukal yawma hadid, yau ganin ka ga yanan ya dawo da ƙarfi yana ganin komi. Abinda ke tabbatar da wannan fasarai shine Allah ta'ala ya tabbatar a alkiyama kafirai za su tabbatar da lalle sun ga gaskiya a yau. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, zata ce Allah a maida mu ma'aikata ayyuka na kware, yanzu mun samu tabbas, mun samu yaqini. Abinda kuma ke kara karfafa Allah ta'ala yace asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, babu wanda ya kai su ji, babu wanda ya kai su gani ranar da su zo mu. To kaga wannan yana nuna karshen wannan ba to ma'ana ta biyu. Wasu malamai suka ce wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ake laqad kunta fi ghaflatin min hadha, haqiqa ka kasance a cikin rabkana game da wannan, ma'ana baka san wannan bayanan ba da wannan surai take fadi kamin a sabkar maka da wahayi. Fakashafna anka ghita'aka, sai muka yayi maka kariyanka, shine abinda ya hana ka san wannan shine ta hanyar annabtar da aka baka da kuma wahayin da aka sabkar fa basaruka al-yawma hadid, to ayo ganinka ya dawo mai ƙarfi. Kenan sai suka ce basar nan basira ake ne, yau baziranka ya zamo mai ƙarfi sanadiyya annabta da Allah ya baka da kuma wahayi da Allah ta'ala ya sabkar maka. Abinda ke karfafa wannan ma'anai shine fadin Allah ta'ala ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, da kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi da Allah ya mai umarni ya fadi wa inni hitadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, dan haka dalilin abinda Allah ta'ala ya saukar mashi na wahayi, dalilin haka ya zama akan shari'a, ya zamanto yana akan basira cikin lamurin shi. Sai suka ce dan haka haka ranne ake nihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamin Allah ta'ala ya saukar mai da wahayi bai da masaniya akan wannan. Shine laqad kunta fi ghaflatin, hakika ka kasance cikin rafkana, min hadha, wato akan wannan bayani, fa kashafna anka ghita'aka, sai muka yayi maka wato kariyarka wanda ta hana ka wato ka gani ka dura. Fa basaruka al-yawm hadid, kenan a wannan fassara sai zama al-yawma, ana nihi a duniya kenan go, ba a lahira ba. Fa basaruka al-yawm hadid, a yau basiran ka ya dawo mai karhi, mai iya zartarwa wajen gane ababe da tantance daidai da abinda ba daidai ba. Fasara ta uku, wasu malamai suka ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha, wannan khitabun ne muwajjahul likafirin wa mu'minin, magana ne wanda aka fuskantar da shi ga kafiri da mai imani duka gaba daya. Dan haka kai dan adam ake ni, hakika dan adam, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, hakika ka kasance cikin rabkana game da wannan yinin na alkiyama. Fa kashafna anka ghita'aka, to da alkiyama ta tashi sai muka yayi maka abin da ya lullube ma ido. Fa basaruka al-yawma hadid, a yau yinin alkiyama ganinka ya dawo yana da karhi, ababan da da suke katangaggu a gare ka baka ganin su yanzu kana ganin su. To anan akan wannan fasara ita cewa dan adam ake nihi gaba daya, nan ma basaruka al-yawma hadid an fasara shi da ma'ana biyu, suka ce basaruka ma'ana basiratuka, kake kin da haka a yau basiran ka ya dawo kenan. A lahira ne Allah ta'ala yake bayanin cewa dan adam ya kasance rabakanan ne game da abin da zai faru a hilin alkiyama, amma Allah ya yayi mashi wato kariyar da ta hana shi ya zamo kenan. Aka ce basar ana nihin basiran shi kenan, kariya ta zuciya wanda ta dade mai zuciya ta hana shi ya dora gani ya dora wato fahimtar ababe. To Allah ya bude mai wannan kariyar, yau basiran shi ta dawo tana da karhi, gashi yadda tana iya wato tantance ababe. Wasu kuma malaman tafsiri suka ce fa basaruka al-yawma hadid, wannan ana nihin basaru basarul ayn ba basarul qalb ba. Don haka fa basaruka al-yawma hadid, a yau ganinka ya zamo mai karhi. Hadid kenan yana nihin qawiyyun nafidun, wanda yake da karhi mai zartarwa, shine fa basaruka al-yawma hadid. Wasu malamai sun ce fa basaruka al-yawma hadid, hadid wannan ana nihin karhi, don haka suka ce fa basaruka, don haka ganinka al-yawma a yau hadid ya zama karhi. To wanda suka faɗi wannan fasarar su kuma suka fuskantar da ayan akan ma'anoni kamar haka. Wasu daga cikin su suka ce fa basaruka al-yawma hadid, a yau ganinka ya zama karhi, suka ce ana nihin sabitun, ya zama kahahhe baka kyautawa in ka kora mu abu ido. Sai suka ce kafiri ne lokacin da ake auna mai alhaki da wato lada, idan ya kora masa kelin awo ido to bai kyautawa, shine a daidai lokacin nan ne Allah ta'ala zai ce masa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka, hakika ka kasance cikin rafkana game da wannan. To kariyar da take hana ka tantance ababe yau min yayi ma ita, amma ga ka tsaye fa basaruka al-yawm hadid, yau ga ganinka ya zama tabbatacce ya kahe, yana kallon sakamakon da wato ake auna mashi. Wasu kuma suka ce fa basaruka al-yawm hadid, ana nihin kafiri ranar alkiyama, idan aka tado shi daga kabari to ganin shi za a tado shi ya zama kamar na ƙari, ya kakkale baya gani ɗiɗɗiɗɗi. To can zuwa gaba in tahiya ta yi tahiya, sai Allah ta'ala ya canza shi, sai ya koma wani bala-balan ido. To shine Allah ta'ala ya ce wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa, za mu tado masu laihi a wannan ranar ta alkiyama da bulolin idanu. To daga nan cikin wannan yanayin suna bululu-bululu kuma sai su zama dip, su koma makahi. Shine abinda Allah ta'ala ya ce wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, sai mu tado shi ranar alkiyama yana makahu. Kuma haka Allah ya tabbatar a suratul Isra ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'awahum jahannam, za mu tado su ranar alkiyama a huskokinsu akwai makamtaka, akwai kurumci, akwai wato rashin ji, za su zama kurame, za su zama bibaye, ba su magana, za su zama tomakahi, ba su gani. Allah ta'ala ya ce fa basaruka al-yawma hadidun, na'am.
Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid, alqiya fi jahannama kullu kaffarin 'anid, مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
الله تعالى وقال قرينه واتو أبوكين حد شزيكي هذا ما لدي عتي ونشيني wato ma ladayya wanda ke waje na ati da halartacce gashi na halarto da shi alqiya fi jahannama kull kafarin anid sai Allah ta'ala yace ka jefa a cikin wutar jahannama dukkanin mai yawan kafirci mai taurin kai manna'il lil khairi mai yawan hana alheri mu'tadin mai ketare iyaka muribin mai kwankwanto allazi ja'ala ma Allah ilahan akhara wanda ya sanya ma Allah wani abun bauta na daban tare da shi fa alqiyahu fil adabi shadid ka jefa shi a cikin azaba matsananciya. وقال قرينه واتو أبوكين حدين شزي چه قرينه نم مالمي سكا چه ملائكة أكي نهي شيني مغانا جمهور مالمي كم اتتهيرين جاي قرين أنا من ملائكة نهي كينا ملائكة دا الله يحدا شده شي أدوني وانده كي روو تا أيو كانش نعلي هيري دا نشري زي چه هذا ما لدي عتيد وانا شيني وانده كي وجينا غاشنا حضرتو دا شي يا الله yana shine wanda aka bani kula da shi a duniya in dora kula da ayyukan shi in dora kula da motsin shi da shirin shi gaba daya yau gashi a hadarce tare da ayyukan da ya aikata gaba daya hada ma ladayya ati kamar da ya gabata mun fassara atidi da cewa hadir ake ni alqiya fi jahannama kull kaffarin anid sai Allah ta'ala yace alqiya fi jahannama wato ka jefa a cikin wutar jahannama to nan alqiya kaga khitabu ne na itinain ana magana da mutum biyu ne go to wasu wane ne biyun da ake ce mu alqiya to malaman tafsiri suna da maganganu akai magana na farko su suka ce alqiya nan wurin mala'iku ne Allah yake mu magana guda biyu waɗanda su ne suke kula da shi tunda dama can ko an ce hada maladayya ati da mala'ika ne yace haka to ai wato duka mala'ikun kowane zai ce haka tunda su biyu ne kamar yanda ya gabata dan haka Allah zai ce masa alqiya fi jahannama kull kaffarin anidin manna'il lil khairi mu'tadin murib ku jefa cikin wutar jahannama dukkanin kafiri mai taurin kai mai hana alheri mai ketare iyaka mai shakku game da Allah wasu kuma malamai suka ce alqiya wannan umarni ne Allah yake ba mala'ikan da yake kula da wutar jahannama dan haka wannan khitabul ithnain ne wal murad bihi wahid cikin salon wato khitabatin alqur'ani ne ana magana da mutum bi amma guda ake ne saboda alqur'ani qur'anan arabiyyan ne na halshen larabci ne to su kuma larabawan suna haka cikin salon maganar su suna cewa uzujra alibn tsawaci raƙumi amma mutum guda ne sai a ce mai kutsawaci sai a mashi magana kamar salo na mutum biyu to wannan salon su ne saboda asali mai tahiyya tare da ragumi ada yana tahiyya tare da abokin shi guda biyu masu mai rakiya shine tsarin larabawa to sai zamana duk in za a yi magana in guda zai yi magana ne da sigar mutum biyu da yake magana to har sai zamana saboda shahara wannan duk wanda ke tahiyya da ragumi mutum biyu yake mai rakiya in za su yi magana tsakanin su zai dora magana ne da mutum biyu to har sai zamana kawai suna amfani da maganar mutum biyu ko daga maganar mutum guda ne to da irin wannan salon ne wannan ayat ta sauka kenan alqiya wannan umarni ne ake ma mala'ika wanda yake kula da wutar jahannama ana ce ana mai umarni cewa ka jefa a cikin wutar jahannama amma sai Allah ya kawo alqiya kamar yanda laraba suna da haka da dama kaga irin shi ne qifa na biki min zikira habibin wa manzili qifa haka qifa wannan mutum guda ne yake magana da shi amma sai yace qifa na biki to dan haka nan ne ire-iren shi kamar mai shiriniya ma ya ce khalilai ya'uja bil muhassabi ko khalilai ya'uja bil muhassabi wanzila ala khalilai yace wato abukaina guda biyu kuma yana magana da mutum guda ko to dan haka wannan salo dai ne sananne dan haka Allah ta'ala da yace alqiya fi jahannama yana nihin ka jefa a cikin wutar jahannama kull kaffarin kaffar wannan siga mubalaga ne kalmar kafar ya yi kalmar kafir kenan kafar shi wanda ke da tsananin kafirci mai yawan kafirci ne anidin mai taurin kai anidin ma'anan shi mu'anid kenan mai taurin kai ga dokokin Allah mai taurin kai game da biyar Allah game da bin alqur'ani manna'il lil khairi mai yawan hana alheri to me yawan hana alheri wannan an fasara shi da fasarori guda uku. Fasara na farko suka ce manna'il lil khairi, ana nihin manna'il lima wajaba min az-zakati wa ma wajaba alaihi min al-huquq, me hana abin da ya wajaba akan shi na zakka, kuma me hana haƙoƙin da Allah ya dora akan shi, shine manna'il lil khair. Fasara ta biyu suka ce manna'il lil khairi manna'il lil islam, me hana musulunci, kenan wanda in za a musulunta sai ya hana, da ya ga wani zai musulunta sai ya zo ya tare ya hana shi musulunta, to shine manna'il lil khair. Anan wanda suka yi wannan fasara suka ce ayat ta sauka ne akan Walid ibn al-Mughira, domin wani dan uwan shi ya so ya musulunta ya hana shi, yasa Allah ya sifanta shi da wannan sifa. Fasara ta uku suka ce wannan ya shahi gaba daya, ya shahi duk wani wanda zai hana kowane irin alheri, wanda zai hana zakka ne, ko wanda zai hana haƙoƙin da Allah ya dora akan shi, ko kuma wanda zai hana wani musulunci, ko wanda zai hana wani fahimtar addini da kyau, dukansu suna cikin manna'il lil khair, domin alkhair wannan sunan duka yana daukan su. Wannan kuma shine yayi manna'il lil khair mu'tadin, me ketare iyaka a cikin sabon Allah, me wuce iyaka a wajen aikata ayyukan zunubi, muribin shakin me shakku game da Allah, ma'ana yana kwankwanto game da Allah, kaga kenan dukkanin wannan sifofi sifofi ne na kafirci. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhara, wanda ya sanya ma Allah wani abun bauta tare da shi yana bauta mashi, fa alqiyahu fil adabi shadid, Allah zai ce ma mala'ikan da ke kula da wuta ka jefa shi a cikin matsananciyar azaba, sai a mai magana da fa alqiyahu, da magana ta khitabul ithnain, fa alqiyahu fil adabi shadid, ka jefa shi a cikin azaba mai tsananin gaske. To wannan ya zo cikin wato asar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ranar alqiyama wani wuya zai hutawa daga cikin wutar jahannama mai tsayi, yana da ido biyu wuyan, yana da kuma halshi, kuma za ta dora magana da wannan wuyan. Wutar jahannama za ta dora cewa umirtu bi kulli jabbarin anid wallazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin, amman umarni in damko duk wani wato duk wani mai taurin kai mai jiji da kai, shi jabbarin anid, da kuma mutumin da ya sanya ma wani Allah, ya sanya ma Allah wani abun bauta na daban, shine allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin, da kuma masu zana surori, kenan wanda suke hotuna ko kuma masu sassaka gumaka da sauransu, dukkansu sune al-musawwirin. Dan haka waɗannan mutanen guda uku su tun ana tsaye a ilahilin alkiyama wuta za ta huddo dogon wuyan ta fara tsamansu, kuma tana shila umirtu bi kulli jabbarin anid wallazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Allah ta'ala yace allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa alqiyahu fil adabi shadid. Na'am.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
قال قرينه الله تعالى أبوك حدن شذيكي ربنا ما أتغيته يا أبن جمه ma atghaytuhu ban batar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance yana cikin batane mai nisa. Qala la taqtasimu ladayya sai Allah ta'ala ya ce kar ku yi fada a gaba gare ni. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kuma haqiqa na riga na gabatar muku da alƙawalina. Ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza magana a gaba na. Wa ma ana bi dhallamin lil abid kuma ni ba mai yawan zalimtar bayi ba. Allah ta'ala ya ce qala qarinuhu wato qarina anan kuma shine wato wannan shedani, shedan shine qarini na wuri abu sazancan da ya inganci, wasu sun ce mala'ika ne, wasu sun ce shedan ne. Wato qala qarinuhu da haka shedanin da yake gwama da shi wanda ya tatunzira shi akan ayyukan sharri zai hito ya yi magana ya ce rabbana ma atghaytuhu ya ubangiji ni ba ni ne na batar da shi ba, kenan shedan zai nemi ya barranta daga duk wani dan wuta, yace ba ni na batar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'i sai dai shi ya kasance cikin bata, mana shi da karan kanshi batacce ne, kuma shi ya hihi ta bata akan shari'a, kuma shi yana da niza da gaskiya, don haka ni ba hannuna cikin batar da shi. To wannan barranta dama kamar yanda suratu Ibrahim ta ambata cewa ranar alkiyama shedan zai yi shila, zai huto cikin wuta mai ɗan wutar diskur ya faɗa masa gaskiya. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Lokacin da aka gama hukunta lamari an wuta sun je wuta shedan zai tashi saboda ya ga zargi yayi yawa ana da dishi dan ne sai ya tashi ya wanke kansa. Dan haka zai faɗa musu cewa lalle Allah yayi maku alƙawali alƙawali na gaskiya Allah ya cika muku alƙawalin shi wa wa'adtukum ni ma nayi muku alƙawali fa akhlaftukum sai na saba muku. Haka shedan zai faɗa musu Allah ya cika muku alƙawali ni na saba muku alƙawali to ya za a yi sai ce dan haka a ƙarshe bayanin da shedan zai yi na ƙarshe fala ta lumuni kar ku ƙara zargi na daga yanzu walumu anfusakum ku zargi kawunan ku ya za ku ce ni ne na kai ku cikin ku kanku wato hallakaku ne kuma batattu ne ku da karan kanku inda ku mutanen kirki ne kun taba gani na wace hujja na kawo muku da nace ku je ku da nace muku zabi kafirci na karanto dalili na kawo muku wata hujja akwai wani dalili wanda hankali yake dauka wanda kuka dogara akan shi wajen kafirci. Annabawa sun zo muku da littattafai sun zo muku da hujjoji tabbatattu kuka kibin hujjojin kuka bi bata kenan ku da karan kanku batattu ne mutanen banza ne. Dan haka fala ta lumuni ku daina zargina walumu anfusakum ku zargi kawunanku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Kun ga da ni ba zan iya yin wato ba zan iya nema maku agaji ba ko in huddo ku daga cikin wuta kuma ba za ku iya agaza na ba babu wanda zai cece wani cikin ku to ku ta zargina ba sakan mi kuma inni kafartu bima ashraktumuni min qabl to daga yau ni na kafirce mu abinda kuke hada mai da shi na cewa ni na sanya ku wannan ba ni ba wannan zancan da haka kowa ya ci gaba zargin kanshi. To kaga shine discord din da shedan zai mai dan wuta to anan shine Allah ta'ala yake cewa shedanin da ya dora tun zar mutun ga ayyukan saban Allah zai ce rabbana ma atghaytu ya ubangiji ban batar da shi ba ba ni bane da batar da shi walakin kana fi dalal hay dai shi da karan kanshi batacce ne ya hisan bata akan shari'a ya hisan ƙarya akan gaskiya ya hisan shedanci akan musulunci don haka shi yana cikin bata wanda yake da nisa akan gaskiya. Malaman da suka ce qarinuhu anan mala'ika ake ni sai suka ce yanda ayat take shine qala qarinu sai mala'ikan da aka hada shi da shi yace rabbana ma ataghaytu ubangiji ni ban ƙara mai komai ba. To sai suka ce a wannan wurin yana nuna kenan shi mutumin zai zargi mala'ika yace mala'ikan nan ya ƙara man cikin zanubai ni akwai zanuban nan sun mani yawa wannan mala'ika ya ƙara wani abu sai mala'ikan nan yace rabbana ma ataghaytu ya ubangiji ni ban ƙara mai komai ba walakin kana fi dalalin ba'idi sai dai cikakken din iska ne ya kasance cikin bata mai nisa a duniya tataccen mugu ne. Yana haka mala'ikan zai ba da shaida akan shi ce ba abinda na ƙara mashi cikin ayyukan shi kawai mutumin banza ne cikakken mutumin banza wannan shine dalilin da yasa zanuban suka mai yawa har yake ganin kamar an ƙara mashi. Allah ta'ala sai ya ce la taqtasimu ladayya qala la taqtasimu ladayya sai Allah ta'ala ya ce kar ku yi hada anan gaba gare ni kenan wannan yana ƙara karhawa cewa shi dan ne wancan ƙarinu ku ba mala'ika ne ba. La taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kuma haqiqa na riga na gabatar muku da alƙawari wannan wa'id mun bayanin shi jiya ko fa haqqa wa'id in kullun illa kadzaba ar-rusul fa haqqa iqaba kullun kadzaba ar-rusul fa haqqa wa'id. Allah ta'ala yace wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id haqiqa na riga na gabatar muku da alƙawari na cewa zan yi azaba ga duk mutumin da ya saba mani na gabatar muku da wannan alƙawari dan haka ku daina hada anan gaba na. Ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza magana a gaba gare ni kenan ba a canza zance abinda na riga na tabbatar shine wa ma ana bi zallamin lil abid kenan ma yubaddalul qawlu ladayya yana da huska biyu huska na farko shine ba a canza magana gaba gare ni alƙawarin da na riga na yi na azabtar da wanda bai yi imani ba da manzanni to zan zartar da shi ba a canzawa. Magana wato huska ta biyu shine ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza magana gaba gari kai da ke cewa baka aikata zanuban ba ƙara ma akali to kana nuhin canza ainin na san gaibi dan haka ba wani wanda isa ya canza magana anan gaba gari. Wa ma ana bi zallamin lil abid kuma ni ba mai yawan zalimtar bayi bane
to kaga anan Allah ta'ala ya tabbatar da shi ba mai yawan zaluntar bayi bane ko saboda kalmar zallam tana nuna mai yawan zalunci ko shi ga mubalaga ce kamar yanda ya fadi ta a cikin suratu ali imran Allah ta'ala yace sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adhabal hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid haka ma cikin suratul anfal Allah ta'ala yace walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid haka ma Allah ya fadi a cikin suratul hajj Allah ta'ala yace dhalika bima qaddamat yadaka wato waɗannan ukun duka azabal hariqa ta shiga gaban su in ka dura a cikin ali imran sai da azabal hariqa ta fara zuwa ko Allah ta'ala yace sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu azabal hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid haka ma a cikin suratul anfal Allah ta'ala yace idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hariq yace zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid haka ma a cikin suratul hajj Allah ta'ala yace fani iqfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati adhabal hariq zalika bima qaddamat yadaka wa anna allaha laysa wallamin lil abid a cikin suratul fussilat ya maimaito amma babu azabul hariqa can Allah yace man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid fa haka nan ma Allah ta'ala yace wa ma ana bidhallamin lil abid kinan zallamin lil abid cikin alqur'ani su biyar sune wadannan wanda na alzana dan haka siga mubalaga idan tazo tana nuna kinan Allah ta'ala ba mai yawan zaluntar bayi bane ko to a ka'ida ta larabci aka kawo siga mubalaga aka kore maka to baya kore aikin gaba daya yanzu misali aka ce maka kai wato aka ce ya zaidu anta lasta biqattalin ya kai zaidu kai ba mai yawan kisan mutane bane to kaga cewa kai ba mai yawan kashe mutane bane ba fa yana nuna baka taba kashe kowa ba ko tana yawa ka kashe guda goma kadai amma ba mai yawan kashewa ba kenan baka kashe da yawa ba ake ne kuma cewa kai zaidu kai ba mai yawan kisa bane kai dai ka ji dadin ka ba mai yawan kisa bane ko kuma kai ka ji dadin ka kai ba mai yawan ƙarya bane to an nuna ka dan yi ba ta da yawa dai ko kenan cewa ba mai yawan ƙarya bane bai kore sauran ƙarya to abinda wato muke son a gane shine nan da Allah yace shi ba mai yawan zaluntar bayi bane kaga wannan a ka'idar larabci bai kore sauran zalimcin ko yana korewa bai korewa yawaitawa ne yake korewa amma bai kore asalin zalimci to shine malamai suka ce wannan ayar tana da rikici ya kenan take ne da tace Allah ba mai yawan zaluntar bayi bane kamata a ce Allah ba mai zaluntar bayi bane sai aka ce ba mai yawan zaluntar bayi bane ko to sai suka bada amsoshi wato kusan guda hudu amsa na farko wasu malamai suka ce saboda ita kalmar abid nan wurin an kawo ta da siga mubalaga abid yana nihin bayi ne masu tarin yawa ko to zaluncin kowanne bawa in aka tattaro shi zai zama da yawa dan haka akwai buƙatar korewar ma ta zama da yawa dan haka sai aka ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid saboda kalmar abid dalilin tanda yasa aka yi amfani da zallam dan a nuna duk yawan duk zalunci duk bayi gaba ɗaya duk yawan su Allah bai zalumtar kowa kenan akan haka sai ya zama har yanzu dai ma'anar shi Allah bai zalumtar kowa shine ma'anar shi wato mahuskantarwa ta biyu da wasu malamai suka yi wannan kuma Imam Zamakhashari ya kawo shi a cikin kashafi nashi yace zallamin lil abid yace abinda ake nihi yace wannan wutar Allah da azabar Allah duk wanda ya gane ta yaga kuma yanda aka yi tanadin ta da yanda ake azabtar da kafiri to zai ga kai wannan azabai gaskiya tayi yawa tayi tsanani duk me wannan azabai to wannan ba a ce mashi azzalimi kadai sai dai a ce mashi mai yawan zalimci idan dai ba akan haƙi bane yake yin ta to shi kuma Allah akan haƙi yake yin ta shi yasa sai yace wa ma rabbuka bi zallamin yace wa ma anna bi zallamin kenan tsananin azaban da girman ta ne yasa duk me yin ta za a sifanta shi da zallam idan ba akan haƙi yayi ba to shi Allah ta'ala tunda akan haki ne yayi sai ya kore makan shi wannan sai ya ce wa ma ana bidhallamin lil abid wa ma rabbuka bidhallamin lil abid huskantarwa ta uku wasu malamai suka ce wa ma ana bidhallamin lil abid sai kace siga mubalaga a ka'ida ta larabci in akai amfani da ita ba ta kore asalin fi'ili sai in akwai wasu dalilai na daban wanda suke tabbatar da kore asalin fi'ili to sai a tabbatar da gaba ɗaya korare yanzu in kace kaiwa ne ba mai yawan ƙarya bane to wannan magana ita ka tana dauka fuska bi ko dai ka kore mai ƙarya kwata kwata ko kuma ka kore mai yawan ƙarya amma baka kore mai kadan ba to ya za a gano ina Kano ha yanzu sai a dawo a tarihin shi shi a gani shin ya taba ƙarya in ya taba yi sau uku to kana nihin ba mai yawaitawa bane in kuma kwata kwata bai taba yi ba to wannan magana ta ka tana nihin ba ya ƙarya dan haka yanzu da Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yanzu sai a dawo a kalla Allah ya taba zalimtar wani sai aga Allah ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra lalle Allah ba ya zalimci daidai da kwayar zarra inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun lalle Allah ba ya zalimtar mutane da komai Allah ta'ala kenan kaga ya ce wa wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka ba ya zalimtar kowa Allah ya ce wa nad'ul mawazinal qist li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a ranar alkiyama ba a zalimta wata rai da komai to wannan dalilan sun tabbatar da abin da ake nihi da nan kenan wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ay wa ma rabbuka bi zalimin lil abid la yuzlimu ahada wato huskantarwa ta hudu sai wasu malamai suka ce ai siga mubalaga wannan malaman larabci suna da wata ka'ida da suka faɗi suka ce siga mubalaga duk fi'ili wanda yazo akan wazanin fa'il ko akan wazanin fa'al ko akan wazanin fa'il da fa'al da fa'il da fa'il to wannan yana zuwa da ma'anar nisba wani lokaci suka ce kwata kwata wani lokaci ana amfani da fa'il da fa'il da fa'al da ma'anar nisba ba ma'anar shi ta ainihi ba nisba shine jingina abu ga mutum sai suka ce don haka suka kawo misallai na wato shi'iri na larabawa da dama wanda duka irin wannan ya faru daga ciki suka ce akwai wani sha'iri da yace da'il makarima la tarhalli bughyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi dan da yace da'il makarima la tarhalli bughyatiha kabar abubuwa na karamci karka tahi wajen neman su waq'ud izamanka fa innaka anta ta'imul kasi ma'anan shi fa innaka anta zu ta'amin wa zu kiswatin amma sai yace ta'imin kasi anana nihin kai kai ai mai abinci ne kuma mai tuhahi ne dan haka baka da bukatar sai kai yawo wajen neman wasu ababan karamci to hakan da wannan sha'irin yace kaga ya zo da irin wannan salam na cewa dama duk wazanin da yake da wannan fi'ilin to akan wannan kenan wa ma ana bi zallamin lil abid ma'ana wa ma ana bi zulmin lil abid kenan akan wannan nisbai ta ma'ana Allahu ta'ala a'lam na'am
yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
Allah ta'ala ya ce yawma naqulu li jahannama hal imtala'ati yinin da zamu ce mawutar jahannama shin ko kin cika wa taqulu hal min mazid sai ta ce shin ko akwai ƙari wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id kuma za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ba tare da nisa ba hadha ma tu'aduna wannan shine abin da ake yi muku alƙawari li kulli awabin ga dukkanin mai yawan komawa ga Allah hafizin mai yawan kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahmana bil ghaib wa inda ji tsoron mai rahama daga boye waja'a da qalbin munib kuma yazo da zuciya mai komawa ga Allah udkhuluha bi salam za a ce masu ku shige ta da aminci zalika yawmul khulud wannan shine yini na dawama lahum ma yasha'una fiha suna da abinda suke so a cikin ta waladaina mazid kuma a wajen mu akwai ƙari Allah ta'ala yace yawma naqulu li jahannama halim tal'at yinin da zamu ce mawutar jahannama shin kin cika wa taqulu hal min mazid sai ta ce shin ko akwai kari wa taqulu hal min mazid wannan istifham malamai suna da ma'ana bi akan shi ana na farko su sun ce istifham inkari kenan zata ce hal min mazid shin ko akwai wani wuri da ya kamata a ƙara ma'ana tana nufin ai babu wani wuri da ya kamata a ƙara na cika to akan wannan fassara kenan sai ya zama kamar fadin Allah ta'ala din wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da kuma fadin Allah ta'ala da yace walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da kuma fadin Allah ta'ala da yace qala fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in wannan ayin duka Allah ta'ala ya dauki alkawari sai ya cika wutar jahannama to kaga kenan in an ce mata halimta la atashinkin cika fa taqulu ita kuma sai ta ce halmin mazid akwai wani wurin kari ai babu na cika kenan sai zama ma'ana wannan shine suka ce istifham inkari ne tar da ta fadi sai ma'ana ta biyu shine wasu malamai suka ce in an ce mata halimta al'atishin ko kin cika wa taqulu halmin mazid za ta ce shin ko akwai kari ma'ana bata cika ba in akwai kari a karo har yanzu akwai wani wuri to wannan kuma shine fasara mahi inganci wadda hadisai suka goyi baya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato wutar jahannama ba ta gushewa ana kwaso jama'a ana watsawa cikin ta ana kwaso gayya al'umma ana tullawa ana tambayar ta shin kin cika tana in akwai kari a karo ana karawa har sai Allah subhanahu wataala wato ya dora diddigin ta akan shi sai ta ce qat qat wanda Allah ta'ala a cikin hadisin nan ya sifanta kanshi da cewa zai dora diddigi diddigin Allah subhanahu wataala babu wanda ya sanya yake babu wanda ya san kamancece ne shi shi Allah shi kadai ya san yanayin yanda yake kuma shi kadai ya san sifar yanda hakan zai faru don haka Allah ta'ala zai ci zai dora diddigin shi akan ta a lokacin za ta ce ta cika shikenan babu waje to shine abinda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce ya tabbatar kenan wannan fasarar ta yi inganci kenan halmin mazid wannan neman kari ne take tambayar da take kenan ba tana cewa ba shin akwai wani wurin da ya kamata a kara ma'ana babu a ba wannan ma'anai bace Allah ta'ala ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina kuma za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ayo kusa da ita gare su gaira ba'id ba tare da nisa ba kamin su shige ta za su dora cikin kayan abubuwan da ke cikin ta da arziki da alkhairori da albarkoki da tana dan da Allah ta'ala yi a cikin ta Allah ta'ala zai sa a kusanto da ita gare su kamar yanda Allah ya faɗi a wata ayar yace wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin za a kusantawa da aljanna ga masu tsoron Allah a bayyana wuta ita kuma ga halakaku haka Allah ta'ala yace wa idzal jannatu uzlifat idan aka yi kusa da janna Allah ta'ala ya sanya mu cikin yan aljanna hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz Allah ta'ala yace wannan shine abinda ake tayi muku alƙawalin shi ga dukkanin awabin mutumin da yake komawa ga Allah yake yawar neman gafaran Allah hafizun wanda yake tsare dokokin Allah man khashiyar rahmana bil ghaib wanda yaji tsoron mai rahama bil ghaib daga boye to wannan bil ghaibi na da ma'ana bi ko dai ya ji tsoron Allah ba tare da ya taba ganin Allah ba kai imani da Allah ya kiyaye dokokin shi shine khashiyar rahmana bil ghaib ko kuma khashiyar rahmana bil ghaibi ya ji tsoron Allah daga boye a inda ba idan mutane ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah kenan saboda dama cikakken imani shine mutum ya zama mai bin dokokin Allah ko inda ba kowa ne amma in inda ke da kai jama'a ne wannan karamin imani ne ga mutum yana kiyaye dokokin Allah inda ke da kai jama'a amma cikakken imani shine inda ba kowa sai Allah aka tsare dokokin Allah to sai Allah ta'ala yake cewa wannan aljanna an yi tanadin ta ne gawa man khashiyar rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib kuma yazo da zuciya mai yawan komawa ga Allah qalbin munib shine zuciya wato raja'in ila Allah ta'ala bitawbati wal istighfar zuciyar da take yawan komawa ga Allah da tuba da istighfari shine qalbin munib sannan wasu malamai sun fassara qalbin munib da qalbin salim wanda yazo cikin suratu shu'ara illa man ata Allah bi qalbin salim sai suka ce shine kubutaccen zuciya lahiyayyen zuciya wanda ba kafirci ba shirka ba munafici ba riya tattare da shi wankake daga dukkan wani datti shine waja'a bi qalbin munib Allah ta'ala zai ce ma dan aljanna udkhuluha bi salam ku shige ta da aminci ku shiga cikin aljannan nan da amanci bayan an yi musu kusa da ita sun jima suna wato zumuɗin shigarta sai a ce musu ku shige ta bi salamin tare da amanci to wannan salam wasu malamai sun ce ana nihin ku shige ta da amintuwa game da dukkanin wata matsala za ku shiga cikin aminci salim alim babu wata matsala da za ta wato shahe ku babu wani wato datti ko wata matsala ko wani bakin ciki ko wani damuwa domin dan aljanna babu wani bakin ciki da zai shiga da shi cikin aljanna har kai ribar rana alkiyama in aka ce mutum ya zama dan aljanna baban shi ya zama dan wuta ko matar shi ko dan shi zai shiga da bakin cikin dan shi bai shigo aljanna ba bi salamin zai shiga aljanna kamar yanda Allah ta'ala ya tabbatar yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghill wannan damuwar ta diya da wato wani na kusancin ka dan aljanna bai shiga aljanna sai Allah cire mai dukkanin wannan dattin a nan duniya ne idan wato ka shiga cikin ni'ima wani naka yana cikin wahala sai ka ji ni'imai ta rago ko akwai ragowa to kasancewar wani naka ya zama dan wuta kai ka zama dan aljanna bai tawaye ma komai bai rage ma komai tsala zarratin najin dadi a cikin aljanna domin Allah ta'ala din zai cire mai yan aljanna wannan damuwai da wannan tunanin dan haka zai ce masa udkhuluha bi salam wasu malamai sun ce salam wannan ana nihin ku shige ta tare da sallama salamin minal mala'ika sallama da malaiku wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum malaiku za su dora taransu suna yi masa sallama to shine za a cewa ku shiga aljanna da sallama to wasu malamai sun ce sallaman nan salamun qaulan min rabbir rahim ne gun to koma dai ya ne tahiyyatuhum yawmal qaulahu salamun da sauransu duka ya nuna dai akwai salamu cikin aljanna zalika yawmul khulud Allah ta'ala yace wannan shine yini na dawama idan aka shiga aljannan nan za a dawama dindindin ba a tsufa ba a ribewa ba a lalacewa ba a kuma ni'imomin da ke ciki ba su karewa ba su gushewa kinan yini ne na dawama an kafa dawama kinan cikin ni'ima kuma ɗan aljanna za a shigar da su aljanna bayan an maida su samari matasa da haka kuma za su dawama akan wannan samartakai tsuha ba zai taba zo ma dan aljanna ba cikin aljanna ba a tsufa cikin aljanna ba a ciwo cikin aljanna ba a tari ba a kaki ba a wato majina ba a mura babu wato ba a bayan gari ba a hitsari haka an aljanna kamar yanda hadisan manzon Allah san duka sun tabbatar da wannan dan aljanna ba ya bayan gari amma kuma zai ta cin abin da yake so duk abin da yake so sai ya ci kuma babu bayan gari to kaga yanzu wani zai ga shi bai gano ba ta kaka abin zai yi wato baka ganewa ba za ka gane ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa abinda zai dora huddu abincin da suke ci wani gashi ne za su dore shi kuma wannan gashin zai dora huddu wani kamshi kamar tararan miski zancan matsala babu shi cikin aljanna ko zancan wari ko zancan datti babu wannan shi yasa haka ke jin matan aljanna ma Allah yana sifanta ta da tsarkaka saboda ba haila cikin aljanna ba jinin biki cikin aljanna babu wani jini daga cikin jinanan da mata suke nan nan duniya su tsarkaka ne babu wani datti babu wata matsala dan haka Allah ta'ala zai ce musu wannan yini ne wanda za a dawama cikin ni'ima kuma za a dawama cikin hali na samartaka lahum ma yasha'una fiha Allah ta'ala yace suna da duk abin da suke so cikin ta ma'ana cikin aljannan nan duk abin da dan adam yake kwadayi yake guri Allah sai ya bashi sai kuma Allah ya kara mashi da abin da ba ya so na ni'ima ma'ana abin da yake so shine kamar yanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ce ma dan aljanna tamanni igurin abin da kake so yayi ta guri yayi ta guri yayi ta zanawa yayi ta zanawa sai bakin shi ya kai karshe ya kare ka kare sai Allah ta'ala yace na baka abin da kan nema da kwatan kwacin shi ma wanda baka nema ba dan haka kamar yanda ayan nan ta tabbatar da haka wannan kuma wani hadisi ya tabbatar da cewa wanda za a ba wannan daman ma shine wanda yake da karamin matsayi cikin an aljanna wanda shine karshen shiga aljanna mai karamin matsayi sai Allah zai ce mashi zai ka shiga aljanna sai ya je zai shiga sai kai tunanin shi ya bashi yanzu in na shiga ma ina zan nufa kowa riga kanka ma wajaje sai dawo ya ce Allah na shiga na tar da ba wuri duk an kakka mai wajajen sai Allah ya ce mai je ka shiga aljanna sai ta hikaro na biyu sai ya je yayi kamar zai shiga sai kai tunanin shi ya bashi kai ha ba kawai tunda an jima da shiga yanzu sai ya dawo ya ce Allah an kakka mai wajaje ba wuri to sai a ƙarshe Allah ta'ala ya ce ka je ka shiga aljanna zan baka duniya wato zan baka mulki irin na wanda yake kowa mulki na jin dadi a duniya limkin shi sau goma sai ce Allah hakan ya ishe ni, sai Allah ya ce to na lullumka maka limkin hakan kuma sau goma. Dan haka in ya shiga aljanna shine za a ce mashi dugurin abin da kake so ciki. Yayi ta zane, yayi ta zane, yayi ta zane, sai ya gama, sai Allah ya ce na baka abin da kan nema da kuma wani wanda baka nema ba kwatankwacin shi. To shine Allah ta'ala ya ce ɗan aljanna lahum ma yasha'una fiha, suna da duk abin da suke so cikin aljannan nan. Allah ya ce waladaina mazid, mu kuma a wajen mu akwai ƙari. To wannan mazid an fassara shi da fassara uku. Fassara na farko shine wato ƙari na wasu ababe na ni'imomin aljanna wanda su ɗan aljanna ba su nema ba. Fassara na biyu wasu malamai sun ce mazid wato sunan wasu ƴan matan aljanna ne hurul ain, wanda a cikin aljanna wani gilgije zai zo, idan gilgijen ya zo sai ya masa ruwan waɗannan ƴan mata a ita zubar da su, a ita zubar da tutu, shine mazid wanda Allah ya ce ladaina mazid. Mazid fassara na uku wasu malamai suka ce shine ganin Allah subhanahu wataala, wanda shi kuma ya yi abin da ke cikin aljannar dadi, shine mazid. To kuma fassara shi da mazid shine inganci, saboda akwai hadisi akan haka, kuma abin da ke ƙara ƙarfafa shi shine lilladina ahsanul husna wa ziyada, da Allah ta'ala ce wanda suka kyautata Allah zai ba su aljanna domin ita ce alhusna wa ziyada, da kuma ƙari shine ganin Allah subhanahu wataala. Muna roƙon Allah da har rahamar shi da sunan shi mai tsarki ya azurta mu da samun haka da rahaman shi. Abin da muka karanta na daidai Allah ya amfane mu da shi, kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su yana musu gyara insha Allah ta'ala. Kenan karatun mu na Asabar zai zama shine karatun mu na ƙarshe da izinin Allah. Kenan zamu zo mu yi da karance zuwa ƙarshen wannan sura, sai kuma daga nan kuma sai idan Allah ta'ala nuna mamu Ramadan na gaba, saboda yin wannan 16 gobe Juma'a kuma ba mu yin karatu dama. Kenan Asabar in an zo zai zama 18, kenan daga ran nan zamu tsaida da izinin Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.